إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala muna tara ko goma to muna ga goma ga watan wata al-muharram hijira annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 15 ga watan 7 miladiya shekara 2024 in ya inganta wanda insha Allah ta'ala kai sai ana tsaron daga Masjid Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka yi sani da suna masallacin takamma da rufa a wannan gari namu na Maradi a inda muke karatu shi wannan littafi mai tarin albarka mai suna Arba'un an-Nawawi littafin da aka yi sani da suna Arba'un hadith wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na 53 daidai a cikin wannan littafi mai tara albarka sakin karatun da mu shi karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lahiya ga musulmi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai muna الحديث الثامن عشر حديث نوم شاتق حديث ببن صحابي شيني جندب بن جنادتا دا حديث وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما ولا من صحابي سك رويت وانا حديث الله سبحانه وتعالى يقال مسيرنا مالن يتي قال صلى الله عليه وآله وسلم manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ittaqillaha haitsu ma kunta ittaqillaha haitsu ma kunta shine ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bi inda kake wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha shine mutahiyar da aikin da muka yi mara kyau da kyakkyawan aiki wanda yake yana kyakkyawan aiki yana goge mummunan aikin da muka yi وخالق الناس بخلق حسن كزمنا da mutane da kyakkyawar dabi'a malam yace ai shine muke wancan sati ko wanda mun dauko wannan hadisi kamar da muke bayani wasiyoyi ne guda uku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ma wannan al'umma ta shi na farko sai annabi yace ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk inda kake wanda wannan gaba ce muke cikin bayani sai lokaci yayi wasiya na bi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa attabi shine kai kabi as-sayyi'ata abubuwa wanda suke munana al-hasanata da kyakkyawa to wannan kyakkyawan samsuha in kai ne kyau zai goge wannan sai yace kuma wa khali'in nas ka zamna da mutane bi khulqin hasan da dabi'u na gari da kyawawan halaye wanda mun yi wannan gashi mala ya rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan وفي بعض من الاحتمال ان حسن صحيح ولي ابي بيان حسن صحيح ما لم كنا تني يوا كنا حديثون كن كفي ما لا يتي حسن صحيح كنا حديث لو ان معلومات كيف مغنى ما هي انجنتي ان سامو شي تحيوي غدادي in kaji an ce hadisi hasan ne kuma sahihi kenan hadisi yana da hanya guda biyu sannan hadisi sahihi ya sha bamban da hadisi wanda yake hasan kamar yadda malama hadisi ce to shi ne ai shi hadisi sahihi mazalin shi sai karfi kan hadisi wanda yake hasan wannan shi ma wannan wani ilimi ne wanda yake mai zaman kanshi shine malume suke cewa ilmu musallal hadisi ilimi ne na kanikancin hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu da malumai da alkhairi zaka ga duk abin da yake cikin addini sai sun bidare sun burana sun bintiko ne ne matsayin wannan abin a addini shi yasa duk cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wanda yafi kowanne sune wanda suke karatu alqur'ani kuma suke karantar da shi saboda mu inda za a karatu kuma za a aiki da karatu kuma za a karantar da shi babu shakka al'umma za ta auhana al'umma za ta rayu to wancan sati ni bayani ko wancan satun ma da yake dangance da abin da ake cewa hadisi hasan da kuma hadisi sahihi sai wasiya na hulko sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bi inda muke wanda menene ake cewa at-taqwa wanda mu yi bayani za mu sake yi a gurbi abinda ake cewa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine ni mutum ya fada cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yayi umami ayi duk abinda aka ce Allah yana so ayi wannan abu to kai a same ka wannan wuri shine tsoron Allah duk abinda aka ce ma Allah ya haramta to kai ka kaurace ma wannan abu shine abinda ake ce ma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ai mun fahimta ko kamar yadda wasiya ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana kuma yayi ma al'ummar da ta gabace mu yake cewa ni walaqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum Allah yake anittaqullah lallai ku wannan al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake mu yi muku wasiya kuma mun yi wasiya ga al'ummar da suka gabace ku haka kuma mun muku menene wasiya sai Allah yake mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine manzo Allah ya kara maimaita mana yace mu ji tsoron Allah sai ya haifu ma kunta duk inda mutun yake duk inda na samu kaina nuna ni musulmi ne kuma in yi aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so in aikata duk inda na samu kaina ni musulmi ne in kiyaye abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mini in aikata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku sani inna allaha la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu da zai koyuwa a gare shi sama ko kasa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha shi yasa bai dace ba a same mu muna aikata wasu abubuwa a matsayin mu na wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zaka ga yastakhuna minan nas mutane in za su aikata wata ta'ata ko wani abu su suna jin kunya suna boyewa suna kere ma mutane Allah yake wala yastakhuna minan nas sai dai ba su jin kunya Allah subhanahu wa ta'ala to da yawa daga cikin mutane zaka ga a zahiri suna nuna su masu imani ne amma in sun kere daga su sai Allah subhanahu wa ta'ala ta'atar da suke aikatawa ba ai karama ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu kuma ya yage mana shi yasa ai mawaki yake cewa sai ka samu mutum cikakken mutum ko yace ka tar da mutum ka makamili yace amma in ka binciki san cikin zuciyar shi sai ka ga kwanda kura ne akwai wanda wallahi kura ma ta yi shi imani amma Allah ya kawo Bakar Jere shi wani da kake kallon shi ustazu ustazu ba ustazu bane ba talauci ne da ya ustazu da Allah ya ba shi dukiya ce wata kila ba karamin shi dali bane shi yasa za ku ga da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zana mansabobi na addini da yazo kan martaba wanda yake na karshe shine al-insan sai yace abinda ake ce ma insan shine anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine musulmi ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yana ganin Allah duk inda yake to ya dauka cewa shi fa Allah yana ganin shi kaga wannan ma wani abu ne wanda yake da alaka da aqida ko yace in kai ba ka ganin shi to ka san shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka wanda babban malamin musulunci Sheikh Ali Al-Fauzan yayi wata magana mai muhimmanci yace zaka samu wasu daga cikin mutane in sun tafi wani gari wanda yake ba na musulmi ba musulmai fa yace in suka je wurin ɗan uwan su musulmi sai su nuna musu su musulmai ne amma yanzu in ya kede yanzu misali akwai wanda zaka samu sun tafi kasashen arna neman kuɗi ko shi da sallah shi ce na fa kware da gaske ai zaka ga masu imani kuma in sun tafi da abin da suke za su ce to su in lokacin sallah ya za su kiyaye sallar yo anan ma musulmi ne wanda yana cikin musulmi zaka ga yana aiki ya rabu da sallah har ya ida yace to matsalar da ake samu zaka samu in sun tafi wurin musulmai suna hiddo musulmancin su a hinni amma in sun tafi garin kawure sai su rinka yin karu wannan musulunci su nuna ai su ma ba kan wannan musulunci su ce ba anan Niger akwai ONG da yawa wanda har in za su dauka ka aiki a sani na wanda wani ya ce mun yanzu an sai abubuwa da yawa sai in ka yarda da addinin kiristanci sai ka zama kirista a yanzu haka da suka takaita wasu abubuwan in ka dora dosan ka wani ya dora za su gaya muku to wanda yake kirista fa yana da dama a dauke shi ya ji ka dama kai da kake musulmi saboda rena hankali kuma kasar ku ce garin ku ne komi na ku ne to kaga zaka samu da yawa daga cikin mu to Allah ya kiyaye insha Allah zaka samu da yawa daga cikin mu wallahi azim in muka kai wasu wurare wani zaka ga samsam bai ma san ya nuna shi yana da alaka da musulunci yanzu aka je wani taro yamu musulmai fa zaka ga in kai ne babba kana jin nauyi sahara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko ba haka nan ba wani ma in yayi haka nan sai ka kana kallon shi ba kauye kai da yawa daga cikin mu biro in aka sarda mu aka yi sallama kallon da muke wannan ba kauye ne ko ba haka nan ba ne ka hinta mutum ya kwankwana ma ko ya ma bonjour ko ban suwa ko saboda lalacewa da ya samu al'ummar mu mala yake ku sani ba wannan abin san bai halitta ga musulmi ba ana san musulmi duk inda yake ya yi tsoron Allah ya nuna shi musulmi muna fahimta kenan wannan yana nuna mana mu yi tsoron Allah subhanahu wata'ala zahiri da kuma baɗi duk abin da zamu mu nemi yarda Allah subhanahu wata'ala kan mu kuskura mu nemi yarda mutane duk wanda ya nemi yarda mutane wallahi yana cikin halaka hatta da yawa daga cikin shugabanni da malumai musamman malumai da yawa daga cikin abin da ke halaka su neman yarda mutane menene zan yi mutane su ji daɗi mun gane menene zan yi wa'ancan mutanen su yarda da ni kaga yanzu sai ya koma ba wai neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ake nema ba ana neman yarda wani Allah ne Ibn Jawzi yake cewa shi tunda ya gama gane cewa mutane Allah ma bai iya musu ba yace sai ya dawo da garin shi mutum ya komo samsam yace shi duk abin da yake yarda Allah yake nema bai neman yardan mutane to mutane Allah ma bai iya musu ba in ayi zahi su ce ayi zahi ko haka mawaki yace in ayi zahi su ce ayi zahi in ayi sani su ce ayi sani yace dan adam mai wuya gane hali mutum in ya samu kuɗi yace kai wannan rayuwa kana da kuɗin ma kaza in talaka ne shi ma jaje yake duk abin da ka samu mai yawanci to amma in kai komai kana neman yarda Allah subhanahu wata'ala ne to zaka samu sauki matukar sauki a rayuwarka kuma zaka ga rayuwa kana yin rayuwa ne mai daɗi na daga cikin abin da kake neman yarda Allah subhanahu wata'ala kake kai rayuwa gurgudan halin da Allah ya ba duk inda kake kai ƙarya ka nuna kai musulmi ne kuma ga abin da kake kai ga abin da kai yarda da shi wanda na ta wannan bayanin da yawa daga cikin matsalolin auratayya ne yanzu da suke lalacewa ko ƙarya ce da ake tinka ne a shiga cikin gidan tun wurin neman arman ka she ko ƙarya tun da ka ganta kana son ta ita ma ta ma ƙarya to sai da kuka haɗe za ku zaman gaskiya sai kowa ya gano wannan kaza ne wannan kaza ne kaga zaman bai bakwari ko ba haka nan ba shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake muna ke shedi da ƙarya yace duk abin da zamu yi ne gaskiya duk abin da zamu yi mu nemi yarda Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai sa musulmi ya samu daraja ya samu karɓa wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da aka zo ana yi kai ka nuna a'a kai fa ba wannan ba ka ba gaba da yawa daga cikin mutanen mu za su ce musu ga yadda annabi yake sai su a'a ai haka ake ko kuma ba haka ake yi ba muna fahimta to wannan dai muyi bayanin shi wancan satin kenan mun san karin bayani sai ne mu wancan karatun za mu wuce wasiya na gaba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ai wa attabi sayyi'ata hasanatan tammu hasire musai yadda munanan ayyukan mu da mi da kuma kyawawa wannan shi kuma yana nuna mana cewa ni lalle ba wai mumini bane ko ba wai mutumin kirki bane ba a ce wannan bai saba Allah subhanahu wataala a duk mutumin zai fadawa cikin kuskure muna fahimta sai dai in mutum ya yi kuskuren ne na dama ya tuba kamar yadda yawa kuma daga cikin mu muke dauka in an ce wannan malami ko wancan ustaz ne sai mu dauka babu shi babu saba Allah subhanahu wataala babu shi babu laifi wanda bai zace yayi ba to amma mutum zai iya fadawa ko ba haka nan ba hatta annabawa ha kamar yanzu misali ka dauki misalin annabi Yunus ko ka dauki misalin annabi Musa ko ai akwai abubuwa da wanda yayi ba ya mazo ba har ya mutu ko ko to haka nan ne to balle su wannan annabawa nasu daban ne ko mu munai a adam kenan musulmi zai iya saba Allah subhanahu wataala kamar yanda wannan ya saba ma kida na wanda suke hawarijawa wasu daga cikin su shine ni su a wurin su duk mai saba Allah jinin shi ya halitta duk mai saba Allah san san ba musulmi bane ba su kuma yan uwan nasu sai suka ce a'a wai ha duk mutanen da ke duniya ko suka ce yana da dama ya yi iskancin da yake so kuma in ya mutu dole Allah ya baya aljanna aka ce me yasa suka ce yo ai Allah ya halicce ka kuma shi ke jiya ta yadda kake so shi ke jiya ta yadda yake so kenan da bai so ka saba mai ba ka saba ne kage duka wannan aqidun na bata ne ko ba haka nan ba abin da ke daidai shine musan ji yadda kake wallahi zaka iya yin laifi kuma zaka iya yin kuskure abin da ke daidai in kai shine ka tuba ka bu wannan abin da kai mara kyau da kyawawan ayyuka wanda akwai wani da yazo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah lallai na samu wata mace duk wani abu da dana miji yake yi ga mace ina yi da wannan macen kadai banda zina muna fahimta yace duk abin da ake shi yana yi amma dai abin da bai da ita ba shine kawai bai yi zina ba subhanallah ai na karanta wannan hadisin nan ko yace ya rasulullah bai yi zina da ita ba yace ba kai zina da ita ba sai yace sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta mishi wannan aya abun da farko dai da tambaye shi da yake ruwayo babu manta ne sai mishi kai sallah asuba tare da mu yace in sai ke to ai wa qimu salata tarafan nahali ko wa zulfa min al-layli illa al-hasanatu yuzhibuna as-sayyi'at kuma akwai waya guda wanda ya zo shi wani ne ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah na samu wata yarinya ina tahiya da ita kamar cikin jami'a yace duk abun da namiji yake yi da mace yace ina yi da ita amma ban da zina to yanzu ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana son ya tuba wanda wasu suka ce na daga cikin sababin nuzul na wannan aya yace sai annabi ya shiru bayanin da yake yi Umar na nan kusan shi jira yake kawai yace yayi zina yace ya rasulullah kawai shi a mai haji sai yace yayi komi da ita banda zina to ai kaga bai da haji sai Umar yace Allah ya ruha ma asiri ka ruha ma kanka asiri kaga shaida zina ba karamin shaida bane ba musulmi mu kiyaye yawan zargin junan mu da tuhumar junan mu kallon shaida zina kai kadai in ka gani in ka zo kace ka gani in ba ka da cikon shaidu wallahi bula ne kaza sai kadai in wanda yace ya amince ya yi haka nan ne ka gan shi yana yi to Allah ya sauka ana nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru sai Allah ya sabtar da wannan aya wa qimu salata tarafan nahari wa zulfa min al-layli illa al-hasanatu yuzhibuna as-sayyi'at annabi yace ina wannan mutumin da ke tambaya yace ya rasulullah ga ni sai to ka ji ka tsayar da sallah salloli wannan guda biyar lalle ayyuka masu kyau suna tahiyar da muna na ayyuka wani sahabi yace ya rasulullah wanga nashi ne kadai annabi yace a annabi ka al'umma ta ne wannan yana nuna mana cewa in dai mutum na salloli guda biyar lalle zulubai ta Allah subhanahu wa ta'ala yana yaje ne wanda wannan mas'ala asali ya samo ne malumai suka ce da akce inna al-hasanatu yuzhibuna as-sayyi'at wai yana nuna tuba ne ko ko in mutum yayi wannan ba tuba bane ba sai yayi aiki yanzu misali na yi laifi
to su ba ka dai ya wadace da koko wannan layin da nake na bi shi da wani aiki kawawa muna fahimta babu shakka magana mai karfi shine mutum zai yi tuban kuma zai bi da aikin shine yayi zama daidai shi wannan mutumin da ya zo ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi zunace bai da ita ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kai sallah asuba tare da mu yace sai yace to kai ka shaga wannan fadin Allah subhanahu wataala innal hasanati yuzhibu as-sayyi'ati lalle jillai da mutum yake ni in dai ba shirka bane ba wanda ɗan uwa hatta mai shirka hatta mai bin bokaye da ɗan boyi Allah subhanahu wataala yayi alƙawari in dai ya tuba Allah zai yahimi to balle wanda ke laihin da bai kai shirka ba haka hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatu al-khamsa salloli guda biyar wal juma'atu ila al-juma'a da sallar juma'a zuwa juma'a wa ramadan ila ramadan da azumin ramadan zuwa wani ramadan sai annabi ya ce mukaffiratun lima bainahunna ai kuna kankare laihikan da ke da kai tsakanin su yace ni istinibat al-kaba'ir haƙin mun kaudace ma manyan manyan laihika yanzu ba mun sallah isha'i sallar magriba ba to yanzu tsakanin sallar magriba da sallar isha'i duk abinda mutum yayi matakar ba haƙin wani bane shi da laihi ne na tsakaninka da Allah subhanahu wataala muna fahimta kuma ba dai cikin manyan manyan laihi ƙarya gulma sata cin amana zina da sauransu to Allah subhanahu wataala zai yahi ma wannan wanda akwai hadisi Usman wanda yake kara nuna hadisi wanda yake kara nuna wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayanku yazo alwallahi ya wanke hannunsa ko yace da sanuwa na ƙarshe ko na farko duk zunubin da ya aikata da wannan hannuwa Allah subhanahu wataala yana yayi ne haka in mutum yazo wanke fuska haka baki da sauransu to kun ga daga sallar juma'a zuwa sallar juma'a duk abin da ke cikin kimanin kananan laifin ka Allah subhanahu wataala yayi ne ma amma da sharadi in ka kaurace ma manyan manyan laifika haka daga azumin ramadan zuwa ni zuwa watan ramadan to kun ga lalle Allah yana son mu da alkhairi kuma wannan yana nuna falala na Allah subhanahu wataala duk abin da mutum yayi kowane irin laifi ne annabi yace da ɗayan ku zai jiggirman laifin da in dai zai roƙi Allah subhanahu wataala Allah zai yaje gashi nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa yana istighfari ayin ko yace yana yin ko wani yana yin ko dani wani ruwa yake sama da su 70 wanda yana daga cikin addu'o'in sahi da addu'o'in malaki a samu muna istighfari na daga cikin kuma akwai ta yadda istighfar ko wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace haƙin mutum yayi da sahi yana mai yarda da abin da ya gani ko yace haƙin ya mutu kafin rana ta faɗi ya mutu da aljanna in mutum yayi shi da marice sai Allah ya amshi rayuwar shi kafin rana ta fito kafin gari ya waye in ya mutu ya mutu da aljanna amma za ka ga saboda sakaci irin namu muna sakaci da wannan saboda ba mu san wani lokaci za mu mutu ba ko ba haka nan ba sai da istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunubi illa anta wannan kadai in kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in dai kai imani da abin da kai yace to tabbas in ka mutu in kai da sahi ka mutu kafin rana ta faɗi ka mutu da aljanna in kai da marince ka mutu kafin gari ya waye ka mutu da aljanna wannan duk wani istighfari da ka sani a duniya shine shugaban shi muna fahimta akwai na daga cikin addu'o'in sahi da addu'o'in marince akwai astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi wanda annabi yake haƙin mutum yayi wannan shi ma duk zulubin shi Allah subhanahu wataala zai yaye ne Allah yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ajayama bayina wanda suka ballatar da rayuwarsu wanda suka bata lokutan suka aikin banza Allah yake la taqnatu min rahmatillah ai kafi yanke amna daga rahama Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah shi mai gafarta zunubai ne baki daya innahu huwa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafuru rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama ne in ka shekara 60 in ka shekara 1000 kana saba Allah randa ka tuba tuba mai kyau wallahi Allah zai amshi tubarka ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha kai tuba tuba mai kyau ai ka kuma ce isan na nafkir hadisi na nafkir ya da salihin ko mutum da ya kai ka mutum 100 ba ɗaya ko da yaje wani malami yace yana son ya tuba malami ce a'udhu billahi ai sai ba kai ba yayi ya Allah sai ce to tunda Allah bai yayi ne bari ya hada da shi da kai ko ba haka nan ba ya kace shi ko da yaje ya hadu da wani sai ce wai mutum ɗari ne kawai ka kashe kawai wannan laihin ne kai sai an ka tuba Allah zai rahima wanda suka yi laihi jiya wanda yi wannan ma Allah ya yi mishi ka zo ka tuba aka ana nan wannan mutumin sai ya tuba sai malam ya ce mishi to ya kaurace maulin da ake aikata wannan saba Allah ya tahi bai ila kai inda za ya ba ya bar yankin nasu Allah ya amshi rayuwar shi ai hadisi na cikin rawtalin ko eh mai bauta ba mutum ne wanda yake kaman akwai wanda zaka samu shi yawan bauta gare ba karatu ba to kaga wannan ko shi ne ta alimi yake cewa ashaddu min ash-shaytani min alfi abid yace ka samu akwai wanda zaka ga yana da kokarin ibada amma bai da ilimi na addini to kaga wannan Allah kyauta yana cikin matsala irin su ne aka tarda aka tambaya to akwai biya wanda sun sa irin wannan rigunan da sunan malumta bautacce suke yi amma ba malume bane ba ko da aka tarda sai ce a mutum ɗari ba ɗaya ka kace ai ba kai ba rahama Allah da yaje samu malami mai ilimi sai ce wannan ai Allah zai yare ma ka dai tuba to ya tuba ne yayi tafiya bai kai inda za ya ba kuma ya bar wurin da yake sai Allah ya amshi rayuwar shi sai Allah ya sa sai mala'ikun rahama suka samko mala'iku azaba suka samko ai sun wancan sun ce bai taba aiki alheri rayuwar shi ba mutum ɗari ya kashe wannan kuma suka ce ai yayi tuba tuba ne kyau wanda Allah subhanahu wataala ya aiko wani mala'ika ya mutu tsakani ko wanda sai yace yanzu da za a yi a auna inda ya baro da kuma inda za ya haƙi inda ya baro ya yi yawa inda zai tafiya yana da kusa wurin tuban da yayi to mala'ikun rahama sai su ɗauka amma inda ya baro yana kusa ƙwarai inda zai tafiya ya tuba ya yi nita sai mala'ikun azaba su ɗauka wanda ana aunawa ana ake Allah subhanahu wataala yake yi yake takaita kasai koko yake janta in ana awan dan wannan bawan ya samu rahama shi to dan uwa kai baka ma taba kashe mutum ba watakila yan kare yake gane na zamani yan gulma makin da yan kaza kaga in ka tuba Allah subhanahu wataala zai yi to wannan yana nuna mana cikakken rahama na Allah subhanahu wataala hatta kafin Allah yake kul lil ladina kafaru in yantahu Allah yake kaga ya ma ka mun baki dai in dai sun bari yughfar lahum Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu in dai sun bari Allah yayi alƙawari zai yayi ne to balle mu shi yasa Allah yana kira mu ɗan uwa da duk abin da muke yi mu tuba to bayan tuban sai mu biyo da ayyuka mai kyau wanda menene ake so mu tuba lokaci yayi malam mai akhdar yake cewa tuba shine ni annadamu ala ma fata kai da dama na wannan abin da kai mara kyau sai yace ni wani yatu Allah ya uda ila zambil mutum yayi niyya ba zai sake komawa zuwa ga wannan zunubin ba shi ma baki alaihi min umrihi na daga abin da ya rage mai na rayuwar shi in dai ka tuba to a same ka ba za ka sake komawa zuwa ga wannan zunubin ba kuma ka yi nadama shi to sai ka yi sai ka bi shi da ayyuka masu kyau kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa illa man taba kun ga wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila yayi aiki amalan salihan aiki nagari Allah yake fa ulaika kaga wa'annan baki daya yubaddilu Allahu sayi'atihim hasana Allah zai dauki ayyukan su mara kyau ayyuka mara kyau Allah zai maida su masu kyau shine zunuban sai Allah ya maida su lada wa kana Allahu ghafurur rahima ai Allah shi mai jahara ne kuma Allah subhanahu wataala mai rahama ne lokaci go to muna iya takaitawa ne insha Allah ta'ala sai zaman sati ne zuwa mu tsoro bayani kadan nan sai mu wuce kan kyawawan dabi'u annabi yace wa khaliqin nasi bi khuliqin hasan kada muna da mutane zaman lahiya kada muna da mutane da kyawawan dabi'u Allah ya yaba annabi Muhammad sallam yake cewa innaka ala khuliqin azim lalle kaga kai kana da dabi'u wanda suke masu girma masu kyau za mu zawa mu ji insha Allah ta'ala idan sai mu saurara na abinda muka karanta ne sai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana inda kwai mai tambaya ko kuma wani da aka ji an kuskure za a iya tunatar da mu alaikum assalamu alaikum na'am to annabawa mutane ne kamar kowa duk wani annabi ai Allah yake shi bai ma taba aiko wani annabi ba face ya zama mutum dan adam kuma namiji babu annabi mace babu annabi aljani ko malaika duk inda kaji annabi ko mutum ne dan adam wai misali da nake a bar magana su a dawo ma mu ya mu ya mu na misali kamar su ai annabawa suna da daraja suna da alƙawari da duk abin da suka aikata Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ko kuma suna annabawa ana kiran su da ma'asumai muha to shi yasa nake a ketare wannan lallai bayanin ne wanda yake kwanda ayi kan wani ya saurara yi yace to ashe su ba sun ce annabawa ba mutum bane ba hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaba annabawa ko to mutum ne kamar kowa bambanci sai dai ana mai wahayi kamar yadda Allah da kansa yake cewa ka gaya musu inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya kai ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar ku sai dai ana mun wahayi muna fahimta to wai yanzu in ka dauke annabi daga mutum ina zaka kai shi aljani malaika duk ya wuce wannan ai cikin halittar Allah ba wanda yake da adam nan mai imani da daraja to shi kuma annabi bai kai matsayin Allah ba balle ka ce mai Allah ne ko ba haka nan bane shi yasa karshen wulakanci yake ce annabi ba mutum bane to in kace annabi mutum ne amma ba kamar kowa ba mu yarda amma kai yarda halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin halittar mutunci ko ba haka nan ba wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sai ya mance ina ji yayi azhar ne makon ya raka'a hudu sai ya raka'a ji ko da cin jama'a ni ho mutun ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa ina mance sai ku tunatar da ni wanda wannan jewa daga cikin malaman gidi a su ne suke kokarin kauce wa cewa annabi ba mutum bane yahudawa suka ce wai mali hazar rasul ko wannan wani irin annabi ne ya akulu ba'an yake cin abinci irin yadda mutane suke ci wayamshi fil aswa kuma yake tahiya kasuwa a hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudi yake yi amma su kuma da daga cikin su sun lankwashe kafa suna ci da sunan malumta kaga wannan kuma ba daidai bane ba ko yin shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne kuma annabawa ma mutane ne sai dai su ana musu wahayi muna fahimta kenan duk wanda aka ce Allah ya zaba yanzu ka dauka misali ko nan a ce mara'i gubanar din mara'i mutum ne ko ko ba mutum bane mutum ne kamar kowa ko ba haka nan ba to amma kai da shi ɗaya ne a ba guda bane ba to balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda tunda ake Allah bai saba halitta irin tashi ba ta duk wani abu da ka sani da mutum ke samu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi hadda kai to sai dai duk da wannan hakkan mu kusura mu ba annabi matsayin da bai kamata mu ba shi ba irin yadda muke ba mu da Allah da annabi ba daidai bane ba wani dan kurbura gaban manzon Allah dan kabarin manzon Allah duka ba daidai bane ba kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi shi ba haka Allah yake kace inda na san gaibi da na yi da na tun kuɗe ma kai na shari na ja ma kai na alfani amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma bai san gaibi ba kamar yadda Allah yake cewa la ya'lamul ghaib illa Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah muna fahimta ko yawa zamu zuwa insha Allah cikin dabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zamu kawo ta abubuwa wanda suke shi duka dabi'un shi baki daya abun koyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ya nuna ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir na so ba ku misalin jankulan ne film din nan ana mai tambayoyi waye akai katsuha amma kana halba kahuwanka da hannuwanka yadda kake so sai ce ai akwai wani mutum mai wayo yace shi ha ta tafiya irin ta shi yake cin abinci ma irin nashi yake akan mai ki wane ne yace wannan balalaba wai shi da yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bane ba amma ya yarda akwai abun koyi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balle mu musulmi shi ka Allah yake in dai abun koyi kike so ko wallahi yana wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah yana son mu sama ga yadda uwayen da suka haife mu suke son mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rayuwa ko wallahi in shin ka hata ya tsada in babu in ka zo zai dauko ta gidan shi ya baka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai shine wanda yake cewa da manzo Allah na rayuwa matsalar kayan miyar gidanka an gama ko abinci ko kudin haya duka an wuce wannan yace dan in ya tuno ka bai barin sai ka zo in dai manzon Allah ya tuno kana da bukata ko ba sai ka zo ka roke shi ba mun kuma da yawan mun ka san wani dan uwan ka ko abokin kana da bukata sai ya zo ya ce ba ni to shi manzon Allah in ya tuno ka wallahi zai zuwa ya taima ko ya sa a taima yace in ka zo wuri shi baya fadin ce bibi baka zawo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sai gobe a kun taba ji ya hadisi wani ya zo ra annabi ya ce Allah ina da matsala annabi ya ce sai gobe sai annabi ya ce gamna jira yanzu Allah ya kawo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai haka ma kadi yawa suka ce ko ha yace mamman ka ishe baban kowa yace kai ka girma makka baka bugun dan kowa yace abadan yace baka jin mutanen kirki sai manzon Allah Allah wadai shi tunda yake shi bai taba fada ba ba mutunan banza bane ko a tarihin rayuwa shi yasa kuka ga shata yake musulmi ku tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kowa tsaya ga annabi Muhammad bai tsadewa nan a duniya bai tsadewa gobe lahira yake ni ku dai tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahu akbar mawaki ya uwa ha to Allah ya datar da mu akwai wani tambaya ko ku sau aha muna da sauran minti uku dika zina bai zina da ita ba yayi sa'a ana muna da munshi bi ina ji mai muhimmanci to babu matsala insha Allah Allah ya kai mu nare za mu zawa mu cikin wannan ɗabi'u kware da gaske insha Allah to a jumlce shine akwai zina ta karkasu akwai zina ta idanuwa kamar da annabi yake ido nayi hanci nayi kunnuwa nayi ko sannan ya rage kafa nayi ita ma ya rage zuciya ta gangata ko kuma ta ƙaryata to asali sannan kuma akwai zina mai sunan zina shine mutum ya je yayi lalata da mace to duk inda aka zo ana magana zina asali wannan ce ake magana muna fahimta sai in an ce to kalkasuwar zina sai a shigo da ta idanuwa to haka in mutum ya zo a wallahi in wannan kallace kallacen ga wanke Allah subhanahu wa ta'ala zai iya yaji mai suna cikin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ishara to waccan ita kuma ita ce ugar kwata-kwata wanda Allah yake kaku kusance ta to kusancin ta idanuwa nayi kunnuwa nayi baki nayi da sauransu haka sai wallahu ta'ala a'la wa a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu saurara ko to insha Allah abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya muna bukatunshi muna alkhairi baki daya Allah ya sa mu rayuwar mu albarka da ayyukan mu da kasuwancin mu da matan mu da iyan mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk musulmin da ke cikin wani kunci Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai duk musulmin da ke cikin wani damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai musulmin da ke fama da rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai Allah ke gafara ga uwayenmu ga malumman wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani kuma in samu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah dukkan mun muna da bukatoci mabambanta ka san mu ka san bukatocin da ke gare mu ya Allah kai kace in muka roke ka zaka amsa muna Allah muna tawakkuli da wannan karatun da muke baya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka gwada mana ƙarya kuma ka ba mu ikon sauke mata Allah ka gumar da kasan mu insha Allah ya da sauran kasashen al'umma musulmi baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته